Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A karan farko a tarihin Amurka, Majalisar Dokokin Ƙasar ta bada shawara a tuhumi wani tsohon shugaban ƙasar. Kwamitin da ke binciken harin da aka kaiwa ginin Majalisar Dokokin Ƙasar a ranar 6 ga watan Janairun bara shi mika wannan bukata ga ma'aikatar shari'ar Amurka don ta tuhumi tsohon shugaba Donald Trump bisa wasu laifuka hudu da suka hada haddana yunkurin tada husuma a majalisar. Yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan, sunana Mahmud Lalu. Madalla. To bayan tsawon shekara ɗaya da rabi da ya kwashe yana binciken harin da aka kai a ginin Majalisar Dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun 2021. Kwamitin da ke binciken ya kammala zamansa a ranar Litinin ɗin da ta gabata bayan sauraron bahasi daga shaidu sama da 1,000 a zama goma da ya yi. Benny Thompson, ɗan majalisar wakilan Amurka ne daga jam'iyyar Democrat.
If we are to survive as a nation of laws and democracy, this can never happen again.
Yace idan har muna so ƙasarmu ta ci gaba da zama ƙasa mai bin doka, sannan tsarin demokradiyya ya tsira, bai kamata hakan ya sake faruwa ba. Kwamitin mai ɗauke da mambobi 7 daga jam'iyyar Democrat da mambobi 2 daga jam'iyyar Republican ya kafa tarihi inda ya nemi da a tuhumi tsohon shugaba Trump bisa rawar da ya taka a wannan rana da aka kaiwa ginin majalisar hari. Liz Cheney, ‘yan majalisar wakilai ce a ɓangaren ‘yan Republican.
January 6, 2021 was the first time one American president refused.
Tace ranar 6 ga watan Janairu ita ce rana ta farko da wani shugaban Amurka zai ki bin dokar da ta tanadi mika mulki cikin lumana. To ko da yake kwamitin ba zai iya tuhuma Trump ba, amma ya bada shawara ga ma'aikatar shari'ar kasar domin ta tuhume shi bisa laifuka hudu. Jamie Raskin, dan majalisar wakilai ne a bangaren 'yan Democrat.
The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral of former president.
Yace kwamitin yayi amanna cewa akwai tilin hujjoji da suka sa a mika bukatar ganin an tuhumi tsohon shugaban Amurka Trump saboda rawar da ya taka wajen tunzura waɗanda suka kai hari a ginin Majalisar Dokokin Amurka. Yan majalisar sun kuma ce akwai bukatar a tuhumi Trump da laifin haifar da tarnaki a binciken da suke yi da laifin yunkurin damfarar gwamnatin Amurka da kuma hada kai wajen yin ƙarya. Yunkuri na ƙarshe da ake zargin Trump ya yi na nada masu zaɓe na bogi don a yi watsi da sakamakon zaɓen na 2020.
We understand the gravity of each and every referral we are making today, just as we understand the magnitude of the crime against democracy.
Jamie Raskin kenan yake ƙara cewa, mun san girman wannan shawara da muka bayar, kamar yadda muka san girman take tsarin demokradiyya da aka yi, kuma doka ce ta sa muka kullo ta wannan hanya.
They lead us here.
Kwamitin dai har ila yau ya bada shawara a tuhumi lawyer Trump John Eastman da kuma Kevin McCarthy wanda ake tunanin shi zai zama kakakin majalisar wakilai da kuma wasu ‘yan Republican uku a majalisar dokokin kasar. Shi dai Trump ya sha sukar aikin kwamitin wanda ya kwatanta a matsayin mara adalci, sai dai mafi akasarin shaidar da aka gabatar a zaman kwamitin jami'an gwamnatinsa ne suka bayar. Sarah Matthews, tsohuwar mataimakin darakta yaɗa labarai ce a fadar White House.
If the president had wanted to make a statement and address.
Kace da a ce shugaban yana so ya yi wa Amurkawa jawabi a wannan lokaci da ya yi nan take ba tare da ɓata lokaci ba.
He could have been on camera almost instantly.
A dai ranar Laraba aka saki rahoton ƙarshe kan binciken da kwamitin ya yi domin jama'a su gani. Masu sauraro da kuma kama kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Catherine Jobson da ta hada asalin rahoton da Julie Lenders Gresham da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.